Shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban Dede ne ya bayyana ɗaukar matakin dakatar da karɓan fasfo ɗin domin warware wasu matsaloli da ake fuskanta. Shi wannan fasfo ɗin mai suna e-passport a Turanci shine irin fasfo ɗin zamani wanda za a hada shi da lambar zama ɗan ƙasa da kuma lambar ajiyar kuɗi a banki, kuma ya bambanta da wanda aka saba yi da takarda. Abin da ya dauki hankali a wannan sabon fasfo ɗin shine guda ɗaya ake yi, ba za a iya sauya shi ko kuma ayi angulu da kan zabo da shi ba. Anan Muhammad Baban Dede, wanda shine shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa, yayi ƙarin haske akan wannan sabon fasfo.
Shekarar ta wuce, gwamnatin Muhammadu Buhari ta ce ya za a yi amfani da abu shekara goma ba a samu gyara ba. Mai girma Muhammadu Buhari ce ya kamata a duba fasfo a ƙara masa inganci. To muka duba wannan, sai muka yi kuma wani enhanced passport, wato shi e-passport mai daraja. An ƙara masa daraja. To darajar da aka ƙara masa shine bayan da muna ɗaukar ɗan yatsu biyu da hannun ɗan yatsan dangwale da na manuni. Manuni shine ɗan yatsan da ake nuna nuna yawwa manuniya da kuma babban ɗan yatsa ta shi kaɗai muke ɗauka. To yanzu alhamdulillah sai an ɗau yatsu goma. Saboda da aka yi ɗan hikima sai wasu sa wasu ɗan yatsun daban su samu wani fasfo. To yanzu yatsu goma muke ɗauka. Na biyu, me yasa ya zama enhanced? Da akwai leda ake sa a kulle hotonka ai laminating. To yanzu ya wuce haka. Yanzu polycarbonate ne. Za ka kaman kwali ne wanda ba dama ka buɗe shi. Yau mun da shi da kuma takardar izinin dan zama ƙasa. Alhamdulillah yanzu ne ake kokari ai akan dry tuking, takardar izinin tuki. Yanzu ne ake son a kokari akan wayar telfo, you know, mu muka fara shekara ta wuce muka fara wannan. To wannan shine enhanced passport, kuma ka ƙara ya zama shekara goma. Da dan ƙasa yake da passport shekara biyar, muka ce a ashe passport ta zama shekara goma. Saboda kar ka dawo mana da wuri, muka ƙara girman pejin passport da 32 zuwa 64. To kinga wannan sune ake kira enhanced passport, saboda mun ƙara masa daraja, mun ƙara kare shi daga barna, kuma mun ƙara masa shekaru saboda mutane su wadata da shi.
Ganin cewa waɗannan matakan kandagarki da aka yi a wannan fasfo ɗin an yi su domin taimakawa inganta tsaro a ƙasa, ƙwararre a kimiyyar tsaro da diflomasiyyar ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getso ya bayyana ra'ayinsa.
Wani hanzari ba gudu ba, ai yanda abin yake faruwa mafi yawanci wasu baragurbin ɓata garin ma'aikatan cikin gida na hukumar su ne ake ɗaukar kuɗaɗe ana bawa kuɗaɗen da suka saɓa wato hankali domin samarwa waɗanda suke marasa gaskiya kariya da hanyar sama musu da wata takarda irin wannan bayan cewar suna da wata yanda za su rika amfani da dabaru daban-daban, wanda wannan wani abu ne mai matukar wahala. To in kuwa an yi tsari irin wanda ake tunanin za a yi, a hada lambar zama dan kasa da lambar account na banki da kuma wato ita lamba ta wannan passport da ake magana, to in Allah ya yarda wannan zai taimaka a samu wannan kariya kuma a kai ga gaci.
Daga yanzu har ɗaya ga watan gobe, ofisoshin shige da fice ba za su karɓi sabbin aikace-aikace ba har sai an gama rarraba passport sama da 180,000 din da aka samu izinin ba da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.